shi gafara ce da shi. Annabi alaihi salamu ya taba nuna wa sahabbai radwanullahi alaihim, an je yaƙi an dawo an ribato mutane, sai aka samu wata mace da ɗanta an ribato shi suna ciki ribatattu, ɗan yana kuka, sai ta ji sai ta taso, sai ta kama shi ta rungume tana ba shi nono. Sai Annabi alaihi salatu wasalam ya kalli matan nan, kuna jin za ta jefa shi a wuta? Sai ce a'a. Sai ce na rantse muku da Allah, Allah ya fi wannan rahama ga bayinsa. Haka yake, Allah karimi ne, rahama ce da shi. Abubuwan da bayi suke yi, inda dakata bayin zai yi, to matar ka ala zahari hamin da abba, tururuwa ba za ta gungura a doron ƙasa ba. Amma kullum shawaki wai aku an kasir, mafi yawan kawai aku ake gafarta saboda rahamarsa. Kuma duk abin da zai yi wa bawa da wannan rahamar yake yi, shi yasa za ka ga Ƙur'ani mai karanta shi wajibi ne a same shi da rahama, domin duk surorin Ƙur'ani gabaki ɗaya wanda suratul Tauba da bismillahir rahmanir rahim ake budewa, kaga bismillahir rahmani magana ce ta Ubangiji mai jin kai, jin kan ba na wasa ba, ko mai yawan jin kan a duniya, kuma rahim mai jin kai ne a lahira. To kaga an sami wannan kalmar ta rahmanir rahim so 114 kenan in banda suratul Tauba. Amma kuma a cikin suratul Naml an cika shi ta innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sannan Fatihatul Kitabi ita ma da wannan ake wuda alhamdulillahi rabbil alamin. In zaka karanta, in kuma zaka hada ta da basmala, to kaga basmala ita arrahmanir rahim gashi a ciki, musan a Fatiha gashi a ciki. To raka a sallah da zaka yi raka'a 17 ka faɗa arrahmanir rahim a basmala so 17 ka faɗa a cikin sallah. Sannan dukkan mustaqatu da sukofin Ubangiji da suke Ƙur'ani kaf ta rahama ita ce tafi kowace yawa, don ana so a zai hankalin bayi zama su rahama a cikin rayuwarsu, su rahama a cikin kowace irin mu'amala ta su. Kuma wannan siffa ta rahama da ita ce Allah yake jin kan bayansa, domin inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama, a gani arrahimuna yarhamuhumur rahman. Ko da yake wannan bari in bar magana, domin kalmomin da Annabi alaihi salatu wasalam faɗa sako ne iri daban-daban. A gani inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama, kaga jam'in da ya amfani da shi ne kai amfani da fazil jalalati nan, ko yace arrahimuna sai yace yarhamuhumur rahman, yazo da wannan rahimuna nan kuma rahama. Wannan an zo karatun hadisi wata kila ana iya fada shi, ko da mun taba yin ma magana akan wannan ba sai na maimaitawa. To saboda haka Ubangiji subhanahu wataala rahama ce da shi, ko yana son bayansa su yi rahama, kuma duk abin da zai yi da ita yake fada. In kaga annabi kuwa manzo daga cikin annabi alaihi salatu wassalamu an halaka al'ummarsa shi kuma an tsirar da shi, sai ce na je na ku bi rahamatin minna, da wannan rahamar ta shi ke yin komai subhanahu wataala. Saboda haka ta rinjaye abubuwa da yawa, shi yasa duk da ya gama sai ce wallahu ghafurur rahim.